My dubs. So, yeah, boy.
The hali na kariya ke koyi, akane dare a kowanne layi. Kulma sai teburin mai shayi, zuciya ba a masa gori. Kowanne gari na da tsari, san banza ke kai wasu yari. Ina bata ina bada sori, duk ku sama wa da rayuwa da tsari. Fadi ko in yi nasara na san wane ne ni. Bata lokacin son ka da ni bayan Allah ya tada ni.
Sama, 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 kulunguna sama, 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 kulunguna sama, 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 sama.
Sama 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 kasa mun bawa takalmi ban san karin bani mun baka iyawa kai bani in yau mu ne gobe ma mu ne jibi ma mu ne gata ma mu ne ga ku taba hada mu ba da su ba ma taba kama da irin su sama sama cikin caji muke back to back kullun aiki muke mu tara dala ilahu mu rike mai guri ya zo mai tabar ma ya nade sama sama aban mun kaya na na daga nei sama daga nei sama rai ya dade ya dade ya last ma sama
sama sama sama sama sama sama sama kulunguna sama 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 kulunguna sama 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 kulunguna sama 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 kulunguna sama
gaba dai gaba dai gaba har abada ka gama maki in ka fara gyada ga ta daya a waje biyuci a ciki in ka murza hudu ka bida shawara me kyau ka ji dan lami baka son ba surguji indomi e gaisuwa aikin karami karfe zai fi a da ka da wuri in ka dauko da zafi bakin ka kar ka bari su ji kukan ka rashi da harkan samun ka su gani a kasa haka ka faka ana yanayi kai a kasar nan ana yanayi ana shagali inda kudin ka ka shashani
sama 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 kulunguna sama 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 kulunguna sama sama sama